Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kungiyar mayakan nan ta Somalia mai suna Al-Shabab ta dau alhakin kai wani mummunan hari a wani hotel a birnin Mogadishu a yau dinan Lahadi, wanda yayi sanadin mutuwar mutane akalla 11 ciki har da mai hotel din da wani komandan soji da wasu ƴan majalisar dokoki biyu da wani dan jarida. Ministan tsaron Somalia Abdulrazzaq Umar Muhammad ya gaya ma muryar Amurka cewa wasu maharan kungiyar Al-Shabab 6 tafa da motoci biyu shaƙe da bama-bamai ne suka kai hari a hotel din Sahafi a babban birnin ƙasar Somalia. Ya ce jami'an tsaro sun kashe dukkanin maharan. Hukumomi sun ce maharan sun tayar da bama-baman cikin motocin da safiyar yau a mashigar hotel din, sannan sai wasu 'yan bindiga suka afka cikin hotel din wanda jami'an gwamnati da manyan 'yan kasuwa ke fai shiga. Shaidu sun yi ta jin musayar wuta mai tsanani a cikin otal ɗin. Babban jami'in ɗan sanda Ismail Nur ya gaya ma kafar yaɗa labarai ta ruta cewa 'yan sanda sun ceto wasu jami'an gwamnati da dama ta wajen amfani da tsani ta bayan otal ɗin. Ya ce 'yan sanda sun samu kiraye-kiraye daga wasu ma'aikatan otal ɗin da ke ɓoye tare da waɗanda suka ji raunuka. Daga bisani dai dakarun tabbatar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka da sojojin Somalia sun shawo kan al'amura a hotel din.